Direct producer. Northeast Records.
Surya, 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 Para, Surya, 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 Para, Surya, Surya,
Surya, Surya, Surya.
Farkon gani na sori a Instagram abokina ka zo ka ganta sunanta sori a Instagram hadaddiya da kyau jikinta location dinta Kano Kaduna Sokoto da Kebbi a Instagram in sai na ce da ita hi tace da ni hi nayi farin cikin ganinki a Instagram shin ina za na ganta wai ina za na ganta ina za na ganta wai ina za na ganta dan gashi ga ni
sori 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 sori
Eba tona sa'a zuciyarki ki bani dama dan na saki shauki cikin kuma ta babu me kamar ki suri suri e ko batuniya ta zo suri ne bazan kalle ta ba Kano Kaduna Sokoto ne manki zani bazan bar ki ba barabu wani dake mu zauna tare ni dake Bara muwani dake mu zauna tare ni dake mu yi soyayya
sori 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 sori